الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا تقص غوت رمضان وتنطر أجير وتنم مسلم هجرا من زان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka muna bisa kan suratul hujurat ita ce sura ta 49 mai ayoyi 18 karatun mu da ya gabata muna bayani bisa kan farkon wannan sura ayat ta farko kenan an gince bayani saboda wato bayanin likita game da wasu fa'idoji wanda Allah ta'ala ya saka mai da alheri akan wannan bincike da yayi ya fa'idantar da mutane to insha Allah ta'ala zamu dasa a cikin bayanin wannan aya da muka karanta mai albarka kamar yadda na fadi tun farkon tafsirin suran nan cike take da darussa da karatuttuka masu amfani wanda al'ummar musulmi suke da buƙatuwa zuwa gare su abinda ayar da muka karanta ta farko ta kumshi hani game da a shiga gaban Allah ko kuma a shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma magana gaman me yace kamar yadda muka fadi tun farko ta game dukkanin wani nau'i na shiga gaban Allah ko gaban annabi ko ma wani irin kalan shiga ne gaban Allah ko gaban annabi yana daga cikin ma'anar shiga gaban Allah ko gaban annabi a cikin addini wato gabatar da ibadoji kamin lokacin su kaga misali sallah azumi zakka haji duk waɗannan ibadojin an sanya musu lokaci go da ce kawai wani sai ya ga dama tun cikin watan rajab yayi azumi yace yayi shi da an zo kawai ya tambayo Allah ba ma sai yayi ba da an zo ramadan yayi na watan shi guda to kaga wannan shiga gaban Allah ne go kai azumi kamin lokacin azumi yayi da sunan azumin ramadan kai ka shiga gaban Allah haka ma da a ce wani mutum kawai sai ya kamo ragon shi yanzu nan ya yanke a ce me kake ya ce lai yace saboda lokacin yayi ba sai nayi ba sai a ce wannan ka shiga gaban Allah da manzo a wajen wannan ibade don haka bata yi ba ta baci indai niyyar ka lai ya kai to kawai bata yi ba wale ma da ka jira ka samu lada sai dai ma ka jira mugun sakamakon da zai biyo baya akan ka saboda kai ka shiga gaban Allah da manzo to haka ma kaga haji Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat haji watanni ne waɗanda suke sanannu wanda ake haji to kai mutum sai ya zo yanzu Ramadan kawai saboda iya yi sai tashi da isa gudiya da tadawadi sai mi kake alhaji ya ce haji ce ne haka sai a ce yanzu wannan da yake ma ya shiga gaban Allah domin lokacin da Allah ya sanya bai yi ba haka sallar azhar la'asar magruba isha duka Allah ya sanya musu lokuta kuma yace innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to shikenan sai mutun yazo yayi wata kahin lokacin ta yayi to sai a ce mashi kai ma ka shiga gaban Allah da manzo a cikin wannan sallai taka kenan dukkanin ibadoji zakka ce kawai malamai suke da sabani akai cewa wai mutun ya iya gabatar da zakkar dukiyan shi kamin lokaci yayi shi ma dalilin sabanin shi ne an samu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karbi zakka daga wani ta shekara biyu saboda an shiga cikin bukata sai ya ce ya gaggauta zakkar shi ta shekara biyu ya kawo saboda musulmi su yi amfani to sai su malamai suka ce wannan ya nuna ya halatta idan wata larura ko wata bukata ta taso ko ana cikin tsanani da takura masu hudda zakka sai su gaggauta su hudda har ma mutun ya hudda ta shekara biyu uku hudu biyar saboda a amfana amma sai tambaya ta biyo baya wasu malamai kan wanda suka ce ya halatta tambaya ita ce suka ce to in waye hudda kuma shekara take waye dukiyar ta rage bata kai zakka ba suka ce shikenan sai ya maida ta nafila kawai ta zama sadakan nafila in shekara take waye dukiyar tana nan yanda take ta cancanci zakka to zakkai ta yi babu kwankwanto amma idan shekara take waye dukiyar ta rage yanzu bata ma kai zakka ba to sai ya kudirce nafila ce yayi waccan da ya riga ya hudda tunda ba mai domai za a yi ba ko don haka yana cikin kalan shiga gaban Allah da manzo shiga gaban Allah da tsare-tsare na shari'a yanzu duk wani dan adam da zai tsara dokoki ko ya tsara shari'a wannan shiga gaban Allah ne yake domin wannan ayat ta nuna babu mai doka ko mai tsara hukunci a musulunci sai Allah da manzo. Idan aka samu wani ya tsara to wannan yayi kankan baka, yana cikin ma abinda Allah ta'ala ya nuna cewa shirka ce gare shi karara, shine tsare-tsaren dokoki ga ɗan Adam wanda suke ba na Allah ba, duk wanda haka ya saba ma Allah. Sannan in mutum ma a zuciyarsa yana ganin waɗannan dokokin suna daidai da na Allah, ai duk iri ɗaya ne, duk doka egal doka, to ya kafirta. In kuma yana kallon sunhi na Allah ma dacewa da zamani, to wannan ba ma azanci. In an ce wanda yake kallon suna daidai da na Allah yayi ridda, in musulmi ne ya koma kafiri yayi ridda, dalilin kudurin shi wannan ko, to ina ga wanda shi kuma yake ganin sun mahi na Allah. Kaga in wanga ka ce mai kafiri saboda ya ce dokokin da ya tsara ko wani dan Adam ya tsara suna daidai da na Allah, to shi kuma wanda ya ce wannan sun mahi dacewa da na Qur'ani. Kamar misalin wani sai ya zo ya sa artikaloli ya ce ai article na 8 shine in barawo yayi sata za mu rihe shi gidan kaso yayi shekara daya sai mu huddo shi, misali kawai haka ya zo ya tsatsara kayan shi, kawai sai ya zo yana tada kayan shi yana ganin ai wanga su suke daidai da zamani sun mahi da wani tsari ba taba yin tsari irin shi ba. To shi wanga an akwai magajin kahuri shine saboda shi wancan wanda yace daidai suke da na Allah shi ya kafirta, to shi kuma wanga sai ka ce mashi mi kaga sai ka ce ka in kai sati sai ka ce firigo domin saboda shi ya dara wannan. Don haka yana daga ciki sai an ka karanta Qur'ani za ga yana cikin abinda Allah ta'ala ya ta maimaita cewa bai yarda ba wani yayi tarayya da shi a ciki tsara dokoki da tsara hukumce-hukumce da halattawa da haramtawa. Babu halal sai abinda Allah ya halatta, babu haram sai abinda Allah ya haramta. Matukar Allah bai ce mu abu haram bane, to yana cikin kankamba da shiga gonar Allah kai ka zo ka haramta shi. Matukar Allah ta'ala ya haramta abu, to yana cikin kankamba da kokarin tarayya da Allah kai ka zo ka ce halal. Allah ta'ala ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk abinda kuka yi sabani na wani abu to hukuncin shi yana wajen Allah. Ka san ko me yasa Allah ya ce shi kada ya cancanta ya tsara? To ka ci gaba da karatun wannan ayi, sai ya ce zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wannan mai wannan tsarin shine ubangiji na wanda gare shi na dogara kuma gare shi nake mai da lamurra na. In kai ma ana dogaro gare ka ana mai da lamurra gare ka sai ka zo ka tsara dokoki. Ya ci gaba da cewa fatirus samawati wal ard, shine makagin halittar samai da kasai, kai ma in ka kage halittar samai da kasai sai ka zo kai goho ka tsara dokoki. Yace ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'anami azwajan yadra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un, kai ma in laysa kamithlika shay'un ka zo ka tsara har zuwa karshe. Daga cikin ayoyin da suka yi nuni akan haka, Allah ta'ala ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram, wannan suratul nahl ce ko, kar ku dora fadi abinda harshinan ku suke sifanta maku na ƙarya, ku ce wannan halal ne wannan haram ne, litaftaru ala Allahi alkadhib, kawai dan ku ƙarƙari ƙarya ga Allah, Allah bai halatta ba bai haramta ba ku fadi. Haka Allah ta'ala ya fadi a cikin suratu Yunus, yace qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun, ka ce musu ku ba ni labari abinda Allah ya saukar maku na arziki, kenan Allah shike saukar da arziki ku, to dan haka kai ma in kana saukar da arziki sai ka zo ka tsara da wakoki. Faja'altum minhu haraman wa halalan, sai kuka sanya cikin shi kuka ce wanga halal ne wanga haram ne. Aga tun a jahiliya akwai irin wannan, kai wani sai kallo wani shashi na dabba ya ce ai mata ba su ci, sai wanga sai maza ko ya ce wanga ai maza ba su cin kaza cikin dabba, kawai haka nan. Allah ta'ala ce qul Allahu azina lakum, kace musu shin Allah ne ya maku izinin ku halatta ko ku haramta, am 'ala Allahi taftarun, ko ko dai kawai karkara ƙarya ne kuke kuna yi ma Allah ƙarya. Sai Allah ya ce wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi alkadhiba yawm alqiyama, me zatan waɗanda suke karkaran ƙarya ga Allah ranar alkiyama. Haka Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul qasas, Allah ta'ala ya ce وقل الحمد لله, الله تعالى يتي وله الحمد في الاولى والاخره, هكا نيكو وله الحمد في الاولى والاخره, سيتي وله الحكم واليه ترجعون, الله شي يكي دا غوديا الدنيا دا لاهيره شي اكي غوديما ka kai ma ana gode ma duniya da lahira to sai ka tsara hukunci don haka bayan ya tabbatar da sifansu sai ya ce wala hul hukum kuma hukunci na shi ne shi kadai wa ilaihi turja'un haka karshen wannan sura ita ma Allah ta'ala yace wala tad'u ma'allahi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka ne karshen suratul qasas yake wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa haka ne ko kullu shay'in halikun illa wajha sai yace lahul hukmu wa ilaihi turja'un hukunci nashi ne shi kadai kuma zuwa gare shi za a mayar da ku haka Allah ta'ala ya fadi a suratul ghafir Allah ta'ala yace wato rabbana amattana sinataini wa ahyaytana sinataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil a gaba sai Allah ya ce zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu sai ce mi fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir to hukunci yana ga Allah wanda yake shine madaukaki mai girma kenan shi kadai ke da hukunci babu wanda ke tarayya da shi ciki haka Allah ya zargi waɗanda suke son akai hukunci wajen wani wanda ba Allah ba cikin suratul nisa Allah ya ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida shin baka ga mutanen da suke rai cewa sun yi imani da abinda aka saukar maka ba kuma sun yi imani da abinda aka saukar gabaninka amma so suke a tai wajen daguti yayin hukunci anan daguti duk wanda ya tsara hukunci ko doka wanda ba Allah ba daguti ne shi aka kira da wannan sunan duk wani hukuncin da ba na Allah ba dan haka Allah ta'ala ce so suke su tai kai hukunci wajen daguti wa qad umiru an yakfuru bihi kuma alhali an masu umarni su kafirce ma daguti wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida haka Allah ta'ala ya fadi a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce afa ghayrallahi abtagi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala shin kuma bayan Allah zan nemi wani mai hukunci alhali Allah nan shine ya sabakar muku da littafi a rarrabe haka cikin suratul al'an'am kin Allah ta'ala ya ce wato inal hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khairul fasilin babu hukunci sai ga Allah Allah ta'ala shi kadai yake hukunci irin wannan ayat Allah ya maimaita ta sau biyu cikin suratul yusuf yace inal hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu zalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun haka Allah yace inal hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun haka Allah ya fadi a suratul kahfi Allah ta'ala yace wato absir bihi wa asma' ma lahum min dunihi min waliy wa la yushriku fi hukmihi ahada Allah baya tarayya da kowa cikin hukuncin shi shi kadai ne yake tsara wato hukunci babu wani wanda yake kama mashi ko yake tarayya da Allah suke tsarawa tare da wato sauran ayoyi da dama ire-iren waɗannan cikin Al-Qur'ani kamar ayar da take cikin suratul shura wanna wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmu ila Allah ba anta akwai amlahum shuraka shar'u lahum min ad-dini malam ya'zam bihi Allah to Al-Qur'ani cike yake da irin waɗannan ayoyin wanda suke bayanin cewa tsara shari'a da tsara doka da tsara hukunci wannan ga hannun Allah yake wani dan adam yazo ya tsara shi wulakantacce ne kaskantacce ne bai ma cancanta ba a ce wato ya ga kanshi kamar matsayi gare shi irin na Allah na ya iya tsara dokoki sai mutumin da ya wulakanta wato ya zube kwata-kwata ba ya da daraja wajen Allah sannan har yake yarda da cewa shi yana iya tsara dokoki yana iya tsara hukumce-hukumce yana iya tsara shari'a irin ta Allah kuma idan ya haka ya shiga gaban Allah da manzo suratul ma'ida ta tabbatar da cewa kafirci ne yin haka ko kuma zalimci ko kuma fasikanci wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humuz zalimuna a can karshe kuma Allah ta'ala ya kira irin wannan tsarin da cewa shine ake ce ma hukuncin jahiliya afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun dan haka babu wanda Allah babu wanda yahi Allah ta'ala iya tsara hukunci na'am aya ta gaba Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u
ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
نعم
وأنتم لا تشعرون
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوان دا سكي إيماني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كاد كتورة أوكا كمريو ينكو سما غمرير النبي ولا تجهروا له بالقول كما كاد كتورة بينا مشزنچه كجهر بعضكم لبعض كمريان دا شاشن كويكي بينا وشاش an tahbata a'malukum domin kada ayyukanku su lalace wa antum la tash'urun kuma ku ba ku sani ba Allah ta'ala ya sake kiran masu imani karo na biyu saboda wannan sura tana magana ne da masu imani tana seta su tana karantar da su tabi'u kyawawa dan haka anan Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani kar ku dora daga muryan ku sama ga muryan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an hana kenan masu imani su daga murya sama ga muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani na biyu aka hana su su bayyana mai magana irin yanda suke bayyana ma junan su sai malaman tafsiri suka ce ma'ana la tajharu lahu bil qaul ay la tunaduhu bismi kar ku kira shi da sunan shi gace gace kenan wannan aya kamar da malamai suka ce tun daga sahabbai haka aka fahimci aya cewa aya ta hana a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi karara mutun yazo ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya Muhammad an hana ko ya Ahmad an hana sai dai ya Nabiyullah ko ya Rasulullah irin wannan kiran wanda cikin shi akwai mutuntawa da girmamawa amma kiran shi da sunan shi gace gace malamai suka ce shi ake nihi da wala tajharu lahu bil qaul kenan kar ku bayyana mai magana yanda wannan ayayi tai umarni ayi ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi a mutunta shi to haka ayoyi da dama sun yi irin wannan umarni mun karanta annan cikin suratul fatih Allah ta'ala ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wannan aya ita ma tana umarni da a mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi a bashi haƙin shi lalle ne shi ya sha bamban da sauran mutane wajen girmamawa da wajen mutuntawa haka cikin suratul a'raf Allah ta'ala wato yace allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi hazuwa inda Allah ta'ala yace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi kaga wannan ayat tayi umarni da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi da kimanta shi da darajanta shi haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nur yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku mai da kiran manzon Allah tsakaninku kamar yanda shashan ku yake kiran shashi yanda zaka kalli dan uwanka kawai ka kira shi gace gace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya hana a mai irin wannan kiran shi dole ne cikin kiran shi aje akwai girmamawa akwai mutuntawa waɗannan ababan guda biyu da wannan surai tazo da su na farko ta hana daga murya saboda muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Qurtubi Allah yi mai rahama yace wannan ba tana magana bane akan cewa an hana mutun ya zo yayi magana ya daga murya wato yanda za a ji a tana nihin an hana ka daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murya wanda ake fahimta kamar baka dauke shi komai ba a cikin daga murya amma ba wai ana nihin in ka zo magana da manzo Allah sai kai kuskus ko kuma in kana kusa da shi zaka magana kai cikin zuciya ko ana nihin dai ka iya bayyana don cewa la tajharu lahu bil qaul kar ku dora bayyana mai magana kaga ciki ba wai ana nihin bakar ka bayyana magana ka ajita dole ne kai magana aji amma ana nihin yanda zaka yi magana da shi dole ne ka san da ya sha bamban da yanda zaka yi magana da wani kenan tarbiyantar da al'umman musulmi ne ake su gano haiba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su gano girma da matsayi ya zama yana da kwarjini a wajen su kuma sun tarbiyantu wani cikin sahabbai yake cewa wallahi ni in aka tambaye ni in sifanta shi ban iya sifanta shi yace saboda kwata kwata ban iya daga ido na in kalle shi yace tunda nan musulunta nake girmama shi nake mutunta shi wannan sahabin shine yake ba da labarin kanshi yace ni na kasance cikin hali uku hali na farko shine na rayu ina mushriki lokacin duniya babu wanda zuciyata ta haƙa ma kawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin hata ma nake in samu dama koya ne kawai in bige shi in kashe shi ina hatan Allah sa ni zan samu dama yace radda Allah ya sanya mana haske a zuciyata nan musulunta yace sai na dawo a duniya babu wanda nake mutuntawa nake ganin girman shi irin shi yace kai wallahi ni ba ni iya sifanta shi da za a tambaye ni in gai sifan shi wallahi bazan iya ba yace saboda ban iya cika idona da kallon shi ina matukar girmama shi yace to sai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu aka zo aka sanya mu shugabanci kan wasu abubuwa ni ban ma san yanzu hali na cike ba to haka yake ba da labarin kanshi dan haka kenan wannan tarbiyyar da Allah ta'ala tarbiyantar da sahabbai sun tarbiyantu hakikanin tarbiyantuwa sun zamanto suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa ma ba za su girmama shi ba kuma me yasa musulmin kirki ba zai girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alhali shi Allah da kanshi da yake a girmama shi shi ma yana girmama shi Allah da kanshi yana mutunta manzon Allah yana girmama shi da za ka karanta Qur'ani sai kaga salo na girmamawa wanda Allah yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabawan Allah annabi yana iya kira Allah yana iya kiran kowanne annabi da sunan shi gace gace amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in karanta Qur'ani za ga ya Dawudu ko a tannan cikin suratul Sa'd ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas Allah ya ce ya kai Dauda mun sanya ka ka zama halifa a bisa ban kasa kaga nan Allah ya kira annabi Dauda annabi Allah ne mai girma mai daraja amma Allah yana kiran shi ya Dawud ya Musa Musa yana cikin ulul azmi minar rusul cikin manzannin ma masu grad ta sama amma Allah in zai kiran shi ya Musa yake cewa ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami ya Musa innani ana Allahu rabbul alamin ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun ga annabi Ibrahim nan khalilur rahman aka Allah ya kira shi ya Ibrahim a'ridu an hadha ya wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya da sauran ayoyi wanda za ka ga ya Ibrahim cikin Al-Qur'ani haka ma annabi Nuhu alaihi salam shi ma yana cikin ulul azm go amma Allah ta'ala cewa yayi wato ila ya Nuhu bitu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimma ma'aka haka za ka ga wato sauran annaba ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka to amma in aka baka wato bahasi aka ce ka zo kai rishar cikin alqur'ani ka samu aya bi inda aka ce ya muhammad sai idan ka sun lalace sun tattake sun yi ruwa sun rure baka ga aya ba kuma kai ta bincike kai ta buɗe takardar alqur'ani kana ƙariya wallahi dan baka samun ta har abada ya muhammad babu wannan ɗan mandiri ne ke mai irin wannan kira aka ji sai suna kada mandiri suna cewa ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya wai girmama wace kiran da Allah bai mai shi ba kuma ya hana mai irin wannan kiran shi da kanshi ma bai mai shi ba sai ka samu to wai girmama annabi ne masoya annabi ne amma za shi suna mai irin wannan kiran gace gace saman titi wanda yanzu da baban shi ne aka zo ana cewa ya mudi misali sai ka gara shi ya baci bai ji dadi ba to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a mai irin wannan kiran an hana ba ka samu haka sauran annaba duka Allah ya musu kuma duka masu daraja ne suna da matsayi amma shi kin na daban ne shin babu Muhammad cikin Al-Qur'ani sallallahu alaihi wasallam akwai amma inda zaka ganshi ba kiran shi bane ake duk inda zaka ga mamar labari ne ake badawa kanshi to shi kuma ana bada labari dama sai a kawo mutum yanzu ka kalli Ali Imran da Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kaga labari ne ake bada kan shi ko shi manzo ne wanda wasu manzanni sun riga sun shude gabanin shi ayar da muka karanta karshen suratul fatih Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashaddau 'alal kufar labari ne Allah yake bada amma Allah yana magana da shi kai tsaye kira shi sai dai ya ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaffir amma babu ya muhammad babu wannan domin wannan yana nuna girmamawa da Allah ta'ala wato yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi umarni a girmama shi a haka dan haka wala tajharu lahu bil qawl ma'anan shi la tunaduhu bismihi kar ku kira shi da sunan shi kenan kai dai ku kira shi da suna na girmamawa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd sai Allah ce kamar irin bayyanawa yanda shashan ku yake bayyanawa ga shashi kenan kaga nan an iyakance bayyanawa da aka hana ba an hana ba ku zo kai magana ka bayyana yaji an hana yanda in kaga dan uwanka zaka iya bayyana mai magana ba ka shayen shi ba ka shakkun shi ba ka ganin girman shi ba yadda wani kwarjini to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ka bayyana mai magana irin shi yasa duk abin da ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake son mutun yayi taka tsantsan hatta kalmomin da zaka dora jinginawa gare shi to ana sai ka zamanto akwai kiyayewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da kaga dama bane kai zaka fadi ace ko annabi kaza ko kaza a'a yana da kyau shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wato mutun yana kiyaye harshen shi saboda girmamawa da mutuntawa domin lalle ne girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin addini Allah ya saukar da wahayi yana umarni a girmama shi a mutunta shi sai yace an tahabatu a'malukum domin kada ayyukan ku su lalace shi malamai suka ce an tahabatu a'malukum li alla tahabatu a'malukum ko kuma karahiyata an tahabatu a'malukum don kyamar kada ayyukan ku su baci me zai bata ayyukan ku wato a musulunci fa shirka kadai ke bata ayyuka ko to amma sai ga wannan ayat tana cewa kin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya zama sanadiyar bata ayyuka dan haka mutum zai karanci alqur'ani da kyau sai ya ga babu wani laihi wanda Allah ya ga yacewa me wannan laihin in yazo alkiyama zai tarda ayyukan shi duka sun lalace sai shirka لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين شركة يكي بات أيوكا شيسا ما وسمع لما يسكى كاسا قانو مي أكي نهي دكات أيوكا قسل على شي أنا شن أنا نهي إم تم بيجرم ممنزان الله صلى الله عليه وسلم كوي يواتما غانا ودى تكنت أكوي توي منزان الله كو جنجنا ميتا ويا مغانا تنا إيا زماسا ندية لالا تأيوكا شي ha imam al-qurtubi Allah yi mai rahama yace ba abin da ke bata ayyukan dan adam ba tare da ya sani ba yace aikin mutum bai bacewa ba tare da ya sani ba amma malamai sun mai raddi sun ce a waga ayat hujja ce akan shi kenan akwai abin da ke bata aikin mutum ba tare da ya sani ba shine wato irin wannan sai ibnu kathir Allah yi mai rahama a tafsirin shi sai yace ai abin da ake nihi kar ku dora bayyana mai magana gace gace babu girmamawa domin hakan yana iya zama sanadiyar wata rana kamar wata magana sai ran shi ya bace to shi kuma in ran shi ya bace fa in ka tabo hushin manzon Allah ka tabo hushin Allah da ka fusatar da shi to ka fusatar da Allah to kuma da ka fusatar da Allah sai mi shikenan sai sai aikin kai lalace ka fusatar da Allah kuma ka je ka shiga aljanna sai ka ce wani rudu ne ko wani daki haka bayiwa dan haka sai ibnu kasir yace sai ya buga hujja da wani hadisi tabbatacce a cikin ingantaccen hadisi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da yawa wata kalma ɗan karama mutun yana fadin ta wata kalma ce mai janyo hushin Allah amma shi yare na ta bai dauke ta komai ba amma dalilin ta Allah ta'ala zai kifar da shi cikin wuta abada ma bainal mashriqi wal maghrib mafi nisan abin da yake tsakanin mahudar rana da mafadar rana kenan kaga wannan hadisin ya nuna ashe akwai wata kalma wanda mutun zai ganin ta ba komai ba amma dalilin ta sai talalata mai duniyar shi da lahirar shi don haka dai wannan aya ta karantar da mu mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi kuma yana cikin haƙoƙin da yake da akan mu yana cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da akan mu mu girmama shi mu mutunta shi malamai suka ce yana shiga cikin girmama manzon Allah da kuma rishin daga murya akan shi tunda yanzu baya nan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati amma duk da haka nan matsayin manzon Allah da alhormashi lokacin da yana da rai da bayan wato yayi wafati duk dai baka bambancewa yanzu matsayin da ke gare shi da alhormar da ke gare shi da bayan wafatin shi duk dai don haka suka ce babu damar yanzu ka zo ka rena hadisan shi ana gayin maganan cewa zancan shi ne tabbatacciyar magana ce daga gare shi zai ka dauke ta ba komai ba ko kuma kaga a ai ba qur'ani bane ba dole sai nayi shiru ba hadisi ne ake karantawa to kai ai ba dan kalakato bane kai dan haka dole ne ka yarda cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da girma tana da kima bai kamata ba ka daga sautin ka akan sautin da ake karanto maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. To suka ce yana cikin irin wannan ma'anai wato na girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutun ya daga muryar shi lokacin da ake karanto zancen shi. Sannan yana cikin girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi umarni ai kada mutun ya zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hauragiya yana daga murya. Ana samun jahilai daga cikin musulmai wanda in mutum in suka samu wato zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan wani ya kafa ihu ya ma'aikin Allah ka cece ni ya ma'aikin Allah ka san halin da nake ciki kaza kaza to wannan jahilan bibi suke wa tsananin kaunar annabi ne yasa suke haka dan haka in an musu magana ma kun an hana su sai su dora ganin wanda suka hana su makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan shine kiyayya da manzon Allah kai abinda Allah ya hana ka akan shi. Sannan yana cikin Imam Shinqiti Allah yi mai rahama a cikin tafsirin shi bayan ya kawo fasarar wannan aya ya gama sai ya ce yana da kyau mu kula da wasu mas'aloli guda biyu. Yace mas'ala ta farko shine duk abin da ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka samu musulmi bai girmama manzon Allah bai rishin girmama wai har ta kai yana jingina tawaya ko aibi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan matsayin ridda yake mana ya bar musulunci duk kirkin shi duk imanin shi in dai aka same shi yana jingina wata magana ta tawaya ta aibi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan barin musulunci ne kuma wato Imam Shinqiti ya kawo aya ta cikin suratul Tauba yace domin Allah ta'ala bai yi uzuri ba ga munafikai waɗanda suka dora sukar manzon Allah a yakin Tabuk. An zo yakin Tabuk bisa hanya wasu suka zo suna hira suna cewa yo ai mu ba taba ganin mutane masu babban ciki ba irin wannan makaranta Qur'anin namu mutane masu matsananin tsoro masu kaza sai Allah ya saukar da aya yace wala in sa'altahum idan ka tambaye su la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za su ce a ai rage tazarar tahiya ne muke muna dan kukkutsawa kuma wasa ce muke sai Allah ya ce qul to ka ce musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin da Allah da ayoyin shi da manzon shi kuke izgili la ta'taziru tarku kawo hamzari Allah bai san uzurinku kad kafartum ba'da imaniku haqiqa kun kafirta bayan imaninku to kaga ya nuna kenan izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu da yake da alaka da shi ka aibata shi ko ka soke shi ko ka rena shi to wannan kafirci ne Allah ma mutsari game da haka. Mas'ala ta biyu Imam Shinqiti yace shine ya kamata ya zama wajibi ga musulmi su san haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su iya bambancewa tsakanin haƙƙin manzon Allah da haƙƙin Allah. Yace domin in ba su iya bambancewa ba to baya dacewa mutun ya dauki haƙƙin Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya dora ganin shi girmama manzon Allah ne yake. Yace in yayi haka ko ya ce girma manzon Allah yake ce ƙarya yake yi dole ne sai ya bada misali da haƙi daya yace kamar haƙin in ka hada cikin wata musiba ko wani damuwa ko wani tsanani wane ne ya kamata ka kira ya kawo ba agaji Allah nan haƙin Allah ne shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya dacewa ka kira shi lokacin da ka hada cikin wata musiba ko lokacin da ka shiga cikin tsanani da damuwa sai wato Imam Shinqiti ya kawo aya ta cikin suratul Naml ayin tun daga farkon safaha ya kawo qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa har yazo zuwa ga ayar da Allah ta'ala yake cewa amman yujibul mudtarra idza da'ahu wane ne wanda yake amsawa mutumin da ya shiga cikin takura da damuwa idan ya roke shi wa yakshifu su wane ne wanda yake yayi bala'i da damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne wanda yake sanya ku zama halifofi bisa ban kasa sai yace kaga duk abubuwan da aka zano tun daga can inda Allah ta'ala yace qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadi yace duka haƙoƙin Allah ne tsantsa babu wani annabi ko wani mala'ika ko wani manzo ko wani mai matsayi wanda shi ma yana da ɗaya cikin su shi yasa ma duk a ƙarshen su sai Allah yace a ilahum ma Allah shin akwai wani abun bauta tare da Allah kenan sai yace don haka kaga wannan haƙin yanzu akwai da yawa daga cikin jahilai na musulmi wanda in suka fada musiba sai su ce ya ma ya rasulullahi ka agaje ni ko ya ma aikin Allah ka kawo mana agaji wai sai suna kallon wai su tsananin son annabi ne yasa suke neman agajin shi yace wannan ba a ce mai son annabi yace in kuma a ce mai son annabi yace don Allah kai a matsayin ka na musulmi yace ka kaddara kawai sai a samu wani mutum yana yaban manzon Allah yana ai mai girma ne shi shine mahaliccin sama shine mahaliccin kasa shine wanda yake rayawa shine wanda yake kashewa shine wanda yake sabkar da ruwa daga sama shine wanda yake fitar da tsirrai sai a ce mai dawa kake sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mai kwankwanto cikin musulmi akan cewa ƙarya ce yake kuma banda ƙarya ce yake yi ko ya ce shi masoyin annabi ne shi yasa yake mai wannan yaban babu mai karba me yasa ba za a karba ba domin saboda wannan haƙƙin Allah ne ya dauka ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sunan girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da'awan girmamawa wannan zancan banza da wuhi kowa ya ce ko ya ta fadi dukkan jikin shi ya zama baki ta ce ba shi girmama annabi yake sa kowa san ƙarya ce yake ba haka ake girmama annabi ba to ashe dole ne musulmi ya gano haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah da ka dauki haƙƙin Allah ka ba manzon Allah kuma kai da awancewa girmama na farko dai baka girmama Allah ba na biyu shi manzon Allah da kanshi baka girmama shi ba na uku dukkanin musulmi ya san da cewa kai kai rishin mutunci a wannan abin da kai domin ka ma huce daga musulunci banda uzuri na jahilci in jahili ne yanda baka ce ba manzon Allah shi ya halicci sama to haka nan ne baka ce ba manzon Allah shine za a dora a roko a lokacin bukata a Allah ne kadai ake roko lokacin bukata yanda ba za ka ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake sabkar da ruwa daga sama to haka nan ne bai halatta gare ka baka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an shiga takura a kira shi ko a kira sunan shi ko a roke shi saboda wannan ba haƙƙin shi bane haƙƙin Allah ne tantagarya haƙƙi ne na Allah dan haka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne ibada ce amma dole ne mu musulmi mu san haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san haƙoƙin Allah kar mu cakuɗe su lillahi haqqun la yakunu limithlihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al-haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wa la furqani Allah yana da haƙƙi kuma bawan shi yana da haƙƙi ashe haƙoƙin biyu ne Ibn al-Qayyim yake cewa to kar ka maida haƙoƙi biyu su koma haƙƙi daya ba tare da ka bambance ba ba tare da ka tantance tsakanin su ba sai sa Allah ta'ala yace kar ku dora bayyana magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda kuke bayyana ma junan ku magana sai aikin ku ya lalace ba tare da kun sani ba na'am
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
إن الذين يغضون أصواتهم للين وأن دسكي كامي مريوين عند رسول الله أوجم أيكين الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأن ننسوني وأن دا الله تعالى يتسرك كي زكاة تنسو لتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سنة دغافرة دلادة ميجرمة A wannan aya Allah ta'ala yana yaban wanda suka yi aiki da wancan aya ko ya hana daga murya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayai bayan wancan domin ya zamo yabo ne da kuma cewa ashe kiyaye wadancan dokokin to matsayi ne a wajen Allah kawar mutun ya lada mutun ladalubban da musulunci ya karanta wasu malaman tafsiri suna kawo labarin wani sahabi idda abin da yasa ban kawo shi ba ina tunanin rishin ingancin kissa cewa ko wani sahabi wanda yake da murya babban murya haka in yana magana suka ce to lokacin da aka saukar da wannan aya kawai sai ya koma gida yana ta kuka yace kawai da shi ne ake an ce ai ba bai babban murya an ce a daina daga murya sama ga muryar manzon Allah kuma a daina bayyana mai magana gace gace yace to kenan kamar ayan nan ta sabka tana zargin shi ya halaka aka ce mai ba da shi ake ba yace a kawai shi da shi ne ake ai babu mai babban murya sai shi cikin wurin da la haka suka ce da ya zauna gida yace bai hutawa sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kanshi ya tabbatar mai da ba da shi ake ba sannan ya huto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarra shi altare waya masu suka ce daure kanshi ne yayi yace bai kwancewa sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwance shi in ya zo ya kwance shi kenan ya tabbatar da ba da shi ake ba saboda ya zargi kanshi da cewa munafiki ne shi to kaga wannan ma'anai da aka kawo koda dai bai inganta ba wannan zancan to ita ma'anai wato ta cewa sahabbai suna zargin kansu wannan akwai ta wani tabi'i yake cewa na tarda kusan mutum 70 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka cikin su babu mai cewa shi imanin shi irin na mala'ika jibrili yace a na tarda kowa cikin su yana ma jin tsoron ka azo shi yana cikin layin munafikai to ba ga Umar ibn al-Khattab nan ba sau nawa yana tambaye Huzaifa ya gaya mai don Allah wai munafikan nan da aka zana akwai sunan ya jiddo babu Umar ibn al-Khattab yake tambaye Huzaifa ya gaya mashi da ya sha ma Huzaifa kai da tambaya wata rana Huzaifa yace to zan fada ma Amirul Mu'minina amma banda kai ban daukan ma wani alƙawari in ya tambaye ni ba zan fada mashi me yasa Huzaifa to Huzaifa yana nihin kenan sauran haddasu tunda ya ce bai ƙara gai a rihe kohon ne yayi domin in yayi ta in ya bude kohai kowa zo ya tambaya ni ya ni ma hadani to sai a zo hadda wanda shi yana ciki sai zama kuma ba dadi a ce eh hada kai ko saboda haka ya rihe kohai katankwacin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasu wanda za su shiga aljanna su 70,000 ko ba hisabi ba azaba sai ukasha ya miƙe yace ya manzo Allah roƙa mana Allah ya sanya ni ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana ciki sai wani ya tashi yanzu Allah ya ce a ukasha ya riga ka haka shi ma salo ne ko na arihe magana gaba daya ba wai ana nihin ba daga ukasha kwata kwata babu wani cikin sahabbai wanda zai samu wannan daraja amma sai dai in aka bude wannan yanzu kowa sai ya tazo kowa ta zo har wani wanda bai cancanta ba ya tashi kuma kaga abu bai dadi ba a ce ba kai ba ka shiga ci to shi yasa dai manzo Allah sallam ya rihe wannan kowa da haka wannan aya ta ce innal ladhina yaghudduna aswatahum lalle ne waɗanda suke kame muryoyinsu alghaddu wato shine rumtsewa mutum yake nan kasa kasa da muryar shi kenan yukhfiduna aswatahum waɗanda suke yin kasa kasa da muryoyinsu inda rasulillah a wajen ma'aikin Allah suna yin kasa kasa kenan yana nuna magana ta girmamawa da mutuntawa ba su yi mashi magana irin yanda suke majunansu sai Allah ta'ala ya ce masu aikata haka ulaika alladhina intahana Allahu qulubuhum littaqwa wannan sune wanda Allah ta'ala wato ya tsarkake zakatansu intahana Allahu qulubuhum ma'ana khalasa Allahu qulubuhum intahanaha akhlasaha littaqwa yana Allah ta'ala ya tsarkake zakatan nan ya cika su da takawa da tsoron Allah lahum maghfiratun suna da gafara za su samu gafara ta musamman da Allah ta'ala zai yi musu wa ajrun azim da kuma wato sakamako mai girma a ranar alkiyama a sakamakon girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi da kimanta shi da suka yi Allah ta'ala yayi alƙawarin zai ba zai gafarta musu zunuban su sannan zai ba su lada mai girman gaske na'am
innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun
na'am
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
wannan ayoyin su ma suna karantar da wani ladabi daga cikin ladubba bayan waɗancan da suka gabata sun hana daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murya lokacin da ake magana da shi to nan kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake cikin gida kenan baya dacewa idan an zo kiran shi kawai mutun ya wato tsaya bakin kofa ta kwala kira ko kuma ta taga ko ta katanga kamar yanda su wanda ayar nan ta sabka akan su haka nan suka aikata kenan insha Allah ta'ala karatun mu na gaba zai tashi akan wannan wannan gabe abinda mun karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu musuyununa musu mu yara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على أتم صحة وعافية. اللهم اجعلنا ممن صام وقام ابتغاء وجهك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.